sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke barin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Shugabannin kasashen yammacin duniya da na Rasha sun ci gaba da cece-kuce zuwa jiya Juma'a a tankiyar da suka shafe makonni suna yi kan kasar Ukraine, a kuma daidai lokacin da kasar Rasha ke barazanar yin ramuwar gayya ta amfani da karfin soji. Muddin NATO bata amince da bukatar janye wata karamar rundunar soji da ta girke a tsohuwar kasar Communist ta gabashin Turai, wadda yanzu kuma mamba ce a kungiyar ta NATO ba. Shugabannin jamhuriyoyi biyu da suka yi shelar ballewar su a Donbas sun yi kira ga ƴan kasashen su je Juma'a da su fara shirin tashi, sannan waɗanda kuma suke iyawa su saba makaman yakin su, sannan saura su tashi. Kuma za a samar musu da kayan abinci da matsugunai a garin Rostov-on-Don na kasar Rasha. A wani jawabi ta gidan rediyo, shugaban Donetsk Denis Pushilin ya ce rayuka da kuma rayuwar mutanenmu sun shiga cikin hadari. Ya yi zargin cewa shugaban Ukraine ya girke sojoji akan iyaka, kuma a shirye yake ya bayar da umarnin kai hari, gargadin cewa a tashin ba wajibi bane. Jawaban shugabannin Donetsk da Luhansk da aka yada ta gidajen rediyon an nada ne tun kwanaki biyu da suka gabata, a cewar wasu kwararru kan yanayin bidiyo da suka yi nazarin kwayafayen bidiyon. A halin da ake ciki kuma, sakataren harkokin tsaron Amurka Leo Austin ya yi kiran da a sassauta tayar da jijiyoyin wuya game da rikicin na Ukraine a wata tattaunawa ta wayar tarho a jiya Juma'a da takwaran aikinsa na Rasha, a cewar ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon. Austin ya yi kiran da a kai zuciya nesa a mayar da sojojin Rasha da ke zagaye da Ukraine zuwa sansanoninsu, a kuma shiga tattaunawar warware rigimar a diflomasiyance, a cewar sakataren yaɗa labarai John Kirby a wata takardar bayani. Wannan tattaunawar na zuwa ne a daidai lokacin da Rasha ta yi shelar shirin atisayen rundunar soji masu sarrafa makaman nukiliya daga yau Asabar. Shugaban Rasha Vladimir Putin da kansa zai jagoranci atisayen, wanda zai hada da jerin rawar daji ta harba makamai masu linzami masu iya tashi daga wata nahiyar zuwa wata, da kuma makamai masu linzami da ke iya sarrafa kansu, a cewar ma'aikatar tsaron Rasha. Rahotanni na nuna cewa jiya Juma'a, ƴan sanda a Ottawa, ƙasar Canada, sun fara kama direbobin motocin dakon kaya waɗanda ke zanga-zanga kan wajibta yin rigakafin cutar corona da sauran tsauraran matakan daƙile yaduwar cutar a ƙasar da suka fara tun makonni uku da suka gabata. Yayin da wasunsu ke sanye da rigunan yaƙi kuma ɗauke da bindigogi masu sarrafa kansu, ƴan sanda sun fara kokarin fatattakar su tun da daren ranar Alhamis, lokacin da aka ce sun kama jagororin zanga-zangar Tamara Leach da Chris Barber a wajejen gidan majalisar dokoki da ke babban birnin kasar. Hukumomi sun kuma killace wani babban sashi na tsakiyar birnin don hana mutane, ciki har da manema labarai, kutsawa ciki. Hukumar yada labarai ta Canada mai kula da kafofin yada labaran gwamnati ta ba da rahoton cewa an yi kaman, kuma ƴan sanda sun kafa sansanonin tsare mutane da dama a birnin. Mutane tara sun ɓace bayan da gobara ta tashi a wani jirgin ruwa da ya taso daga Girka zuwa Italiya da safiyar jiya Juma'a, kuma ƴan kwana-kwana sun yi ta ƙoƙarin ceto mutane da dama da suka makale cikin jirgin, a cewar hukumomi. Fasinjoji kimanin 240 da ma'aikata 51 ne ke cikin jirgin mai suna Euroferry Olympia mai dauke da tutar kasar Italiya lokacin da gobarar ta tashi, kuma jiragen ruwa masu ayyukan ceto sun yi cinkus a tsibirin Kofu, inda aka girke motocin daukar majinyata. Abin tamkar almara kamar abin da aka yi ne a Titanic, amma wannan da gaske ne, a cewar David Waller, wani direban motar dakon kaya wanda aka ceto kuma yake wani otel a Kofu. Dangantakar China da Rasha da ke dada zama ta kud da kud tana iya haifar da sakamako mai tsanani ta fuskar yankin ƙasa da siyasa da kuma tattalin arziki muddin rikicin Ukraine ya faskara a cewar masu nazarin al'amura yayin da manyan kasashen biyu suka dada ƙarfafa abin da suka kira dangantaka ta dalla-dalla mai matukar muhimmanci China bata yi tayin bayar da cikakken goyon baya ga mamayar da Russia kai ma makwabciyarta da ƙarfin soji ba kuma akwai alamomin da suka nuna cewa fannin shugabancin China ya damu saboda wannan arangamar soji da ka iya zama mafi muni a nahiyar Turai tun bayan yakin duniya na biyu ba zai haifar ma China da mai ido ba a daidai lokacin da dangantakarta da Turai ke dada sukurkucewa kuma tattalin arzikinta ya fara gengedi jiya juma'a sakataren janar na majalisar dinkin duniya Antonio Guterres ya ce ya himmantu ga ganin cewa shugaban sashin kula da haƙƙin dan adam na majalisar dinkin duniyar ya kai ziyarar gane mu ido ta hakika a lardin Xinjiang na kasar China inda tsararren ƴan kabilar Uyghur da musulmi masu alaka da Turkiya ke zaune zai ce ma China idan har ta gamsu cewa ba ta yin abin da mutane ke zargin cewa tana yi zai fiye ma China ta samu ziyarar hakika ta babbar kwamishiniya kuma za mu yi duk abin da muke iyawa don ganin cewa an yi hakan a cewar Guterres ya kara da cewa muddin aka kasa yi to lallai babbar kwamishiniyar za ta yanke shawara gurgudan ikonta shugaban na majalisar dinkin duniya yayi waɗannan kalaman ne a Jamus a wurin taron harkokin tsaro da ake yi a Munich bayan da chairman din taron ambassador Wolfgang Ischanger ya tambaye shi
labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na goma an tashi lafiya
lafiya kalau alheri ya wurin naku
lafiya lau ya mutan gida dama mako da yau shige nake cewa kana doki wai an yi zafi nace yi a hankali yi a hankali
ai dan kuma ba da abu ya rikide amma kuma ai yau da dan dama
Ah, yau ba da dama ne ina ga kaman bana mun fara san labarin sanyin maki na.
Mhm.
Dan ni furannin kofar gida da ba duk sun fara fasowa.
Amma sha Allah.
Sauri ku zo. Sanyi ya zo ku mutu in asara.
Wayo Allah.
Nan sanyi ya zo kace
su. Furannin kasar da mallam suna da ban mamaki wallahi kana kallo su kaman dai wasu abubuwa ma masu rai da irin dai wanda muka abun nan.
Kan
abu kankani ya canza abu kankani ka kai. Abun na da
Allah ne iko Allah ne iko yau baba Katsina muka nufa
Allah sarki
jihar Katsina muka nufa dai takamamme huntuwa wato abokin aiki mu jihar din Sani huntuwa shine SC za ta aure zai aure da SC dai zan ce ko
haka
yawa yau din nan ake bikin rafiyatu kurashi huntuwa da angunta Shaibu Aliyu Ingawa a Magaji Road to shi dai zara din ina jin wato ko ne gida a Magaji Road kawai zamu nufa ko kuma
ko ne za a tare shi cikin ne gaba daya
a shi ne cikin gaba daya Magaji Road za a rufe yau aura ratiyat Allah ya sa an yi adalci
Allah ba mu
lafiya da albarkar zaman tare
amin subba amin
to sai kuma mika gaisuwa fata alheri da sada zumunci ga Hajiya Hafsat Muhammad Baba commissioner ma'aikatar mata da walwala al'umma ta jihar Kaduna da Hajiya Aishatu Muhammad Bello Educare proprietor wato mai makarantar da ake kira Educare da Malam Muhammad Jafar Rigachuku ma'aikacin NDA Kaduna sai kuma Sani Musa Rigachuku shi ma ma'aikaci ne a wannan NDA da Mustafa Shehu Ikara da Kanal Yakubu Yusuf Soja Zaria sai kuma Dr. Adamu Adamu malama a sashen koyar da aikin jarida a Jami'ar Ahmadu Bello da Dr. Usman Abubakar malami a sashen koyarwa da aikin jarida a Jami'ar Bayerun Kano muna kuma gaida daya daga cikin masu sharhi a wannan tasha ta biyo wato Dr. Usman Bugaje da iyalansa duka da fatar an tashi lafiya
to sai kuma gaisuwar a bari huce zuwa ga ƴaƴa jikoki maza da mata na a barshi zuya makera kenan wadda asalin su yan birgin Kebbi ne suka zo kasar Ghana suke zaune a Salaga muna mika gaisuwa gare su wadda za su yi taron karatun Alkur'ani a ranar 27 ga wannan watan February 2022 da farko gaisuwa zuwa ga ainihin National Chairman da ake kira Abu Safiyan na Ta'ala da kuma Alhaji Anas National Secretary sai kuma Ms. Babu Police National Organizer da Alhaji Mutassim National Treasurer da Mai Jidda Fatahu National Porter sai kuma Sister Rahama National Woman Organizer da Alhaji Lawan nan Amurka wato Advisor ne kuma Director a bangaren kuɗi da Mr. Muntaka Baba shi ma Advisor ne kuma Director a bangaren Shari'a akwai kuma Mr. Abdullahi Garba Advisor ne kuma Director a bangaren karatu da kuma Hajiya Rahi wacce ita ba advisor ce a bangaren kuma abinan mata sannan akwai Alhaji Aminu wanda ke zama advisor a bangaren wato tarihi ke da Hajiya Ai Makira special advisor da kuma Malam Tanko shine limami na wannan dangi na Makira to da fatan za a yi taro lafiya
to bari mu tafi jihar Plateau baba mu mika gaisuwar Fatima Musa Wada barikin ladi zuwa ga Ibrahim Musa Wada da Zainab Babaji barikin ladi da Shamsiya Hamza Ibrahim da Sadiya M Sadiya daga kasar Afghanistan da Maryam Yar Fulani daga Saudiya sai Jummai matar Sani mai manja kasuwa barikin ladi da Zainab Ibrahim Musa Wada barikin ladi da Aisha Musa Wada da Maryam Dauda da Grace. To ai ne cha nike ma baba
umma barkin ladi ne
sori da naga Shamsiya Hamza Ibrahim naga sai na babaji cha nike duk
kowa ya kuma barkin ladi
yan barkin ladi ne sai da naga na kuma zo naga Maryam Dauda nace kai yan barkin ladin nan fa akwai su da filayen ma'aikatan biyo sai da zo naga baba ya kuma makere da kuma alle ne ce to wannan ba yan barkin ladi bane ashe
eh ba su kadai bane
ashe ba su kadai bane to Fatima muna godiya to baba lamba kai ma ta samu shiga
ya malam
sai Aisha tu Ahmed Abba Abdullahi da Ramatu Garba baba da Zainab Bilyaminu Abdullahi da fatan sun ji suna kuma cikin koshin lafiya na dai san ko wani bai ji ba baba ya ji
haka yake naji naji sarai
amma da su kada an sa gaisuwa ko
eh kwarai kwa
to sai kuma shugaban kungiyar murya talaka na jihar Borno Alhaji Umar Mai Hula Askira shi ma ya aiko da gaisuwar fata alheri zuwa gare ku duka an hada da alheri an hada da baba Yakubu Makeri an hada da malam Adamu Ezekiah da Ali Abdullahi Doron Baga da Hafizu Balarabe Gusau da Muhammadu Gadar Malam Mamman Kaduna da Baba Biyu Mai Saida Mam Petir bakin Kuros Askira da Mai Zage Mai Faci Allah yasa haka ne ake fada bakin tashar Askira da Malama da Malam Musa Mai Shayi bakin tashar Askira da fatar an wayi gari lafiya
to sai kuma wannan gaisuwar fata alheri zuwa ga masu gabatar da shirin baba Yakubu Makeri da Grace Alheri mun kuma sake shiga
yau dai kwanakin nan lambar mu na fitowa
eh kwarai kuwa ai ba abin da za mu ce sai Allah amfana
sai godiya
yace ina gaida sarkin baji Alhaji Abubakar Sani Suleiman da kuma Alhaji Ada Yaro Gashuwa da Usaini Dangote Karasuwa da Buba Mai Goro Gashuwa da Alhaji Burada Dahan na sarkin Kukuri da Adam E Adam Gashuwa da Usaina Mama Layya Zatu wannan gaisuwa ta fito daga Alhaji Umar Forever Gashuwa sai kuma wannan gaisuwar da ke cewa zuwa ga filin a bari ya huce ina gaida Anas Tino da Jugudo Mai Tattasai bakin Cross Newman da kuma Kadoro Jigaga dan Fulani Warji sai kuma Alhaji Malami Jika da Fari Gombe sai kuma Comrade Baffa Haruna Bajoga da matar shi Aishatu Muhammad Adam da yar shi Ummul Khairi Baffa Haruna da Cindo Kwasa Mai Kaji Sangaru Bajoga da daukacin masu sauraron ku daga Sanusi Solo Numa Race House Adamawa
to baba kamar yadda muke fada kullun komai kirkin ka baka iya gama kasuwa da gaisuwa amma kafin mu dire bari mu dire da wannan sako da ya fito daga hannun Alinuhu amma ba fa Alinuhu da muka hira da shi makoni biyu
eh ki ce ba sarki ba ba Alinuhu sarki ba
to ba Alinuhu sarki ba ba Alinuhu sarki ba wannan Alinuhu ana yana da inkiya da Ali Hajin Kari direban FM Azari
to
Allah ya sa na faɗa haka daidai to yana mika gaisuwar fata alheri ga abokansa da yake sun hada da Isuhun Dila Faki da Yahaya Dado Azare da matarsa Suwaiba Ali Hadin Kari Allah ya sa haka ne da Hassan Abba Katsalle a ƙarshe yana gaida ma'aikatan sashen Hausa baki daya da fatan suna cikin koshin lafiya to a madadin shugaban sashen Hausa Aliyu Mustafa Sokoto muna amsa gaisuwa heri kuma ya gaida Alinuhu direban FM Azare
to
ba sarki ba ko
eh ba sarki ɗan wasa ba
ba sarki ya wasa ba da fatan an wayi gari lafiya
ubangida na da zaka dauki zance na don Allah da ka haye hasashe na mun gidana da zaka dauki zance na arado Allah da ka haye hasashe na mun gidana da zaka dauki zance na arado Allah da ka haye hasashe na banda bautar zuciya da ba ta tsirarwa ya zana tara buncin da wani cinyewa ya zana gina gida wanda ba shi dorewa ya zana tara tufafin da ba ni sanyawa ya zana dasa hasashen da ba shi dorewa ya zana shufu da daula da ba ta dorewa ya zana daura majanyin da za ya san cewa Ubangidana da za ka ɗauki zance na da ka yi gyara kafin a gince kwana.
Ubangidana da za ka ɗauki zance na wallahi Allah da ka haye
haka. Banda bautar zuciya da ke halakarwa abin hawa na ya zarci na hawan kowa. Digar sakawa ta zarci ta jikin kowa. Gami da takalma sun fina ka farkowa dangi agogo na ya fice na gunkowa daidai da zobe na ya fi hasashen kowa hata da biro na alkalam na zannawa Ubangidana na za ka ɗauki zance na wallahi da an gyara da tsakiyar rana Ubangidana na za ka ɗauki zance na dubu na gina ta na dun wajen kwana ciki da falo dubai daban-daban dana dan ta na dina talauci da ke sun rana sannan in kauce wa idan duna da ke bina an fanta sawaye na ga masu bi kona an dauki duniya mai tabbata gidan kwana gida ga mai burin rayuwa gidan kona Ubangidana na za ka duba zance na wallahi Allah na ka cika muradina
Ubangidana na za ka ɗauki zance na a rado Allah da ya yi hasashina
musan mabayi na ciki da ba shi turewa muna haka yana mai rijiya da babu ruwa muna nutsewa da zuciya ta nakwawa Muna ta bautar gangar jikin mu bakiwa muna biye al'aura muna biya cewa biya ta rai ta sanya muka rudewa ina tunani da sani da ke a kwakwalwa Ubangidana da kin fahimci zance na wallahi Allah da an rufe tunanina
to baba yau ina da labarai guda biyu
to
ko baka zabi ko kuma zaba
eh to zabo bana mu ai ko wanda yake zabo daidai ne gurin mu
to bari mu fara da wanda dama ne ni ya baka
to
mu faro da shi din tunda ka bani zabi
yake dan
wato baba wani saurayi ne da wani dattijo ka san akwai wata cuta da aka fi alakanta ta da tsufa
haka
bantuwa ko
haka
yawa to dai wannan baba wani ne zai tafi matashi saurayi zai tafi sai wurin sayan abinci
to
ya tinkari zuwa rumfar sai da abinci kenan sai ya hango wani tsoho yana ta sharba kuka yana ta
yo Allah
kuka yake
yo Allah
wannan saurayi tun yana nesa yana ga abin da yake gani haka ne da ya kusanto da wannan tsohon da yana ta sharba kuka sai
yo Allah
baba lafiya kake ta kuka haka sai sai tsohon yace mishi yaro ina da wata yarinya ce yake kimanin shekaru 22 a gida wai kullun da safe sai ta yi min tausa ta soya min kosai ta yi min koko ta dafa min shayi mai daɗi
kikon Allah
saurayin ya ce ƙara fashewa da kuka sai saurayin ya ce to ban fito me yasa sai saurayin ya sake fashewa da kuka ya ƙara shigagiya ta san yadda ake sa ke
mota
ya ƙara shigagiya tu na kuka
wayo Allah
ya ƙara fashewa da kuka sai ya ce ba yaro yace ba saurayin yace da rana wai da rana sai ta mun miya alayyahu da tuwon shinkafa mai daɗi ta kuma hada min zoko mai sanyi
kana ce da shi daɗi
eh wai bayan ta gama haka sai ta zauna kusa da ni ta kunna mana talabijin mai ta kallo muna
sarki
har yamma sai ya kara fushewa sai kullum baba haye da baka ga ba abin da kake kuka sai da shi da baba ya shiga kuka jiya tri
oyo Allah
wai sai ya ce mashi wai sai da dare kuma in yamma ta yi sai ya ce min alkubus na roman kaza da kuma matse min lemo ta kawo min in ci za in yi annashuwa ya kara fushewa da kuka
su kai ba
har yanzu ba ka gaya ba abin da ya sake ce kuka ba sai tsohon ya ce to ai a hanyar gidanmu ne na mata ba zan da zan ko Ni wannan abin dadin ya wuce shi tun da
Oyo Allah ni na dauka zai je ta mutu dai ashe hanyar gida ne ya rasa ta
Ni ba sani ba wato shi wannan
da
kuka amma ba ta irin wadanda ma za su mance ma da ashe shi bai mance abin da ake yi ba wadanda suka shiga irin wannan ruda
ne oyo Allah
ko dan su ma ba sa sani za su iya ganin wani a ce wani ne abin da su tsaya suna kallo su ce wani ne
ashe ba yarinyar ya rasa ba hanyar gidan ce ya rasa ta
sai da zai kuma ya sha shayi ya sha zobo mai
zai oyo Allah
a matsa mutu ruwan lemu sai da zai goma
a lalle wanda ai ya kai kuka oyo Allah ka Allah bai garantin bawa
aka to mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana baba ka tuna min zan baka labarin waɗansu shahararrun ko makareta ne ko kuma san asani ne ban sani ba
to shike dan to shike da insha Allah zan biki haka
da kuma da majini na daga mana hannu sabili da aka tilas bujaburki ne yanzu a madadin
baba Yakubu Bakeri
alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
lafiya ubangiji ba kai nake lafiya ubangiji ba kai nake waje
lafiya ubangiji ba kai nake waje
gari ka zanta roko kake biyan bukatu in mar na zo da koko
lafiya ubangiji ma kai nake wadege
tattaro dukan girma du da dawa karshe arzikin banu adam mai zuba a washe shugaban na farkon nan zamanin kasashe dole ne ya burge kaya wuce wa kushe firgitar gumaka ne kurama a fashe shi ya saukar ayayye duniya a gushe bangwari in tsara bar arzikin halittu kau dabara mai karfi
wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da ma sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da saƙonni ta hanyar email a sashen Hausa at boanews.com da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawu lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter da madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da celebration da hada shirin da ba da umarni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku a wuni lafiya.